kamar ma yadda asusun kula da abinci na majalisar dinkin duniya FAO da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ke magargadi kwayar cutar ta iya yaduwa zuwa bani adama ta sanadiyar cuɗanya da dabbobi yayin kadamar da wannan rigakafin da aka yi a yankin masarautar Gani da ke da albarkatun noma da kuma dabbobi a jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya Dr. Bartolome Alan na ma'aikatar kula da dabbobi na jihar Adamawa ya ko bayyana illar da cutar ke da ita ga dabbobi da kuma dan adam
a very contagious disease
wannan kwayar cutar da illa matuƙa ba wai kawai ga shanu ko kuma dabbobi ba kuma nan take kashe dabba da kuma sauran yaduwa kuma hukumar abinci da noma kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato FAO da kuma WHO sun san yadda cutar a matsayin noma don haka wannan rigakafi zai ko sai mai kawo a wannan yanki na Tengo zuwa Mayo Bello ba a kan yanzu ma akwai tsakani a tsakanin makiyaya da ke fitowa tun daga jamhuriyar Afirka ta Tsakiya zuwa Najeriya to ko dole ne a haɗe domin gudanar da wannan rigakafin a cewar likitan dabbobin Dr. Bartolome Alan
And it has a very, you know, serious economic consequence in the sense that.
Da yake jawabi yayin kaddamar da wannan rigakafin da aka yi a mazabarsa, Honorable Abdulrazak Nandal, da ke zama ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Tango Gani jihar da kuma Mayo Bello, ya ce ɗaukar wannan matakin na rigakafin ya zama dole, domin a tsiratar da rayukan dabbobi da kuma na al'umma, tunda a kullum. Akan ma yanka dubban dabbobi a Najeriya domin ci maka.
This is actually sometimes affects human beings too. So it is important that we try to control that by vaccinating them.
Dole ne a ɗauki wannan mataki domin kare rayukan dabbobi da kuma na jama'a. A yi hagu da makiyaya kan taka rawa wurin ci gaba tattalin arzikin ƙasa.
They have a very huge number of cattle and we also are aware that they contribute to over 30% to the gross domestic product.
To wai ko me wakilan makiyaya ke cewa game da wannan rigakafin da aka kaddamar Muhammad Jika na kungiyar Meti Alad da kuma Modibo Ibrahim Boba na kungiyar Tiddar Fulaku sun ko bai na farin cikin su ne ma da cewa
all our cattle not well there is so many diseases like a cough and other things another fever are affecting them that is why we are very impressed the job has been done
mun ji dadi musamman ma wannan kungiyar mu na Capital Fulaku John Jan Foundation mun ji dadi da wannan program don wannan abun zai taimakawa zai kawo mana lafiya a canun mu da kuma fulani mu gaba daya za su samu lafiya da zaman lafiya mun ji dadi da ci sosai don ba a taba irin wannan program a wannan guri ko mu ce a Adamawa ko a wani guri ba mu taba ganin irin wannan ba
to sai dai ko wannan kuna zuwa ne yayin da ma ake ci gaba da cece ku ce game da shirin kudin da makiyaya a waje guda mutum da kudin majalisar wakilan Abdulrazak Nandal ke cewa idan aka kula da makiyaya to fa ba za a samu matsala da su ba
the federal government should take part the state and the local government and even we as representatives even in our personal income we should be able to help to assist to vaccinate and assist their challenges
wannan rawa ne da ya kamata kowa ya taka kama daga matakin karamin hukuma zuwa jiha har ma da tarayya idan aka kula da matsalolin su ana yi wa dabbobin su allura da kuma ba su magunguna ana kuma taimaka musu a kaga za su fahimci gwamnati domin idan gobe ka zo ka ce za ka killace su a wuri guda domin yin kiwo ai za su fahimce ka
so that when tomorrow you come and say look there should be ranches they will embrace it but you have to do that only when you demonstrate some kind of sincerity seriousness in the affairs of the herdsmen I think
ya mako dai zuwa yanzu ana tsarin cewa za a yi wa fiye da shanu 100,000 ne rigakafi a karon farko domin a yaƙi wannan annobar cutar dabbobin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya